A yau 24 ga watan Afrilu shekara 2017, Prime Minister Jamhuriyar Niger Brigitte Rafini tare da dimbin tawagar ministoci, sarakunan gargajiya da gwamnan jihar Tawa da tsohin ɗan Tawaye ya jagoranci bikin cikon shekaru 22 da rattaba hannu tsakanin gwamnatin ta Niger da tsohin ɗan Tawaye wanda aka yi a shekara ta 1995 a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso. Wannan bikin da ya wakana a garin Cintabara da hedikwatar Azawa a cikin jihar Tawa, inda a nan ne aka soma Tawayen a jamhuriyar ta Nijar kusan shekaru 27 da suka gabata. To, domin samun bayani yanda bikin ya wakana, na tuntubi wani dan jarida da ke Cintabara dan cewa da Malam Sidi Muhammad, wanda ya ce mini:
ya zo a nan Cintabara dan tare da ministoci da yawa. Akwai gubernator na Tawa, akwai authority na country na kasa, duka sun kazo wurin ka. Kuma tun sha an kai forum kusa da kuma yau an kai babban sallah wannan dan da zai anniversary da wannan sallah na Akor da kai tsakanin Abdulsalawa tare da barkalla Abu an yi shi cikin kwanciyar hankali, kuma an yi shi yanda ya kamata, yanda muke so a yi shi haka Allah ya yi.
Wani muhimmin abu ne za a iya rikewa cikin jawabin da shi Prime Minister ya yi a wurin wannan bikin na yau?
Prime Minister dai cikin abinda ya ce, abinda aka ma'ana, ya ce babu wanda ya isa ya yi okipe 1 millimeter kare cikin Niger, cikin wasu bandi army ba a hidda shi ba, ya ce 1 millimeter, ya ce cikin kasar Niger babu wanda za a zama ciki.
A dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Niger dai, gwamnatin ta bada hutu a yau ga dukkan dokacin ma'aikatan kasar, abinda ya sa Malam Manu Konseye cewa ba za a mancewa ba da abinda ya wakana a can baya a lokacin wannan Tawayen.
Rana ce da ta kafa cikin tarihi a kasar Niger, rana ce da ba za a manta da ita ba, saboda kowa ya san al'amuran suka faru har an ka kai ga wannan kirkiro wannan rana da an kasanta da ƴan Tawaye.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.